da yake jawabi a taron da yayi da ilahirin commissionerin yan sandan jihohin Najeriya baki daya Sufeta General yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya fusata da yadda ake samun satar ba ma ga magarin mutane kadai ba amma hatta jami'an yan sandan yanzu sace su ake yi
protection of our officers because where is the CP Niger 2 days ago where one of your DPO was kidnapped how can it be a DPO in the place you have all the policemen under your command you allow these useless kidnappers to just pick you on your own it's very embarrassing
dole ne mu kare jami'an mu ina commissioner yan sandan na jihar Niger kwanaki biyu da suka wuce an sace daya daga cikin DPO dinka ya ma za a yi kana matsayin irin na DPO dan sanda kana da duk jami'an yan sanda a karkashinka ka kama hanyar bulaguro kai kadai tamkar ba ta da galihu har ka bari dan iska su sace ka wannan abun kunya ne haka fa kwalikin baya aka sace mana mataimakin commissioner yan sanda na jihar Zamfara wannan ba zan amince da shi ba a sha'anin tsaro fa sai ka fara kare kanka kafin ka kare wasu yanzu dan Allah ka ga yadda aka sace mana DPO na sarkin fawa
DPO sarkin fawa any news about him now eh not because it's an embarrassment you have a policeman protecting others you just allow yourself like just driving to kidnap us
Shugaban yan sandan Najeriya yayi ta fada yana naratawa yana kuma jan kunnan commissionerin yan sandan kasar.
Commissioners of police themselves would be vicariously liable for any policeman that is just picked up like a foul and this kidnap.
Daga yanzu zamu ke dorawa commissionerin yan sanda laifin duk wani dan sandan da aka sace kamar kaza. Wannan babban abin takeici ne. Dr. Kabiru Dallaji Lawanti malami a Jami'ar Ahmad Bello dake Zaria na kallon al'amarin ta wannan fuska.
Abubuwa ya kai la haula wala quwwata illa billah wadanda ake tunanin cewa su zo su kare al'umma su ne kuma kuma ana kamawa to shi talaka kuma kenan ya zo abubuwan nan sun fara a hankali ne har zuwa kai ga wannan matsayi da muke ciki akwai abubuwa wanda suka shafi al'umma na talauci da rashin inda aka sa gaba maimakon a duba ainihin me yake kawo irin waɗannan abubuwa kawai sai a yi abin nan da Bature yake cewa fire brigade approach kawo sauƙi na rayuwa shi zai rage irin waɗannan ta'annati da ake aikatawa cikin al'umma
Hassan Mainakaina, Muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.